الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا 30 غوتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا داري هدو دا أربعين دا تقوص دا مكة زوا مدينة دي دي دا شابير غوتن بقوي ميلادية تدبو بيو دا 20 دا شدا kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid na babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wanda muke karanta sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 50 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin babi na hudu babin da yake bayani akan fassarar tauhidi ma'ana mai kalmar shahada take nufi to darasin da muka gabatar na 29 mun karasa karatuna al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wata magana sa da ya fada inda yake ambatan al-maqamat al-thalas daga ciki yake cewa akwai al-hubbu wa huwa ibtiga'u at-taqarrubi ilayhi wa at-tawassulu ilayhi bil a'mali as-saliha war-raja' wal-khawf wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid inda al-allama ibn al-qayyim yake cewa qauna shine ibtiga'u at-taqarrubi wato neman kusanci ilaihi zuwa ga Allah wa tawassuli ilaihi da kuma kamun kafa da tawassuli zuwa gare shi bil a'mali saliha mutun yayi kamun kafa da kyawawan ayyukansa na gari dan neman tsanantuwa da kusanci zuwa ga Allah war raja a tattare da haka kuma yana kauna ta samun rahmar Allah da kusancin Allah wal khawf yana kuma tsoron azabar Allah da kuma kada Allah ya nesanta shi da rahamarsa wannan shine hakikanin tauhidi kuma hakikanin addinin musulunci shine wannan hakikanin addinin musulunci kamar yadda mun karanta wasu hadisi wanda ba sai mun maimaita su ba sannan mun karanta fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إن الله تعالى يكي حكيتو منا مغانا دا النبي إبراهيم يفتا ومحي فنسا يكوما فتا ومتانسا واتو إن دا يبين دا براءة سا تاوائن سا دا برن برن إنسا دا قدكن أبين دسكي بوتاوا يتي شيفا بازي بوتاوا كوا بسي واند يهدي تشيشي domin in ya bata shine zai shiryar da shi ba waninsa ba sannan kuma yayi kokarin dasa wannan kalma ta kalimatu shahada a cikin zurriyarsa wanda komai daren dadewa za su dinga komawa zuwa gare ta sannan mun karanta fadin Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wato sirriki ahbarahum sirriki wato malaman su waruhbanahum da masu bautar su arbaban sun mai da su sune alloli ababan bauta min dunillahi sun bar Allah wal masiha ibn maryama sannan sun riki bautar annabi isa dan maryam a madadin bautar Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa fil hadith as sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya tabbata cikin hadithi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam tala hadhihi al-aya ya karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ala ali ibn hatim al-ta'i zalla ya karanta wannan aya ga wani wato cikin ahlul kitab lokacin bai musulunta ba shine ali ibn hatim al-ta'i fa qala sai Adi ya ce ya Rasulallah ya ma'aikin Allah ka karanta mun wannan aya ka ɗauka malaman mu bauta musu muke ka ɗauka shehunan mu bautar su muke ai ba bautawa shehunan mu muke ba ba bautatawa malaman mu muke ba lasna na'buduhum mu ba bauta musu muke ba qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abin da yasa zaka faɗa ka saboda baka san me ake nufi da bauta ba da ka san ma'anar bauta to da za ka ga kwabo da kwabo bauta ita kuke wa waɗannan shehunan naku alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah ga wani abu da za ku gane cewa bautata musu kuke basu zamto suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba fatuhillunahu kuma ku halatta abin Allah ya haramta su kuma sun ba ku dama sun ce ku je ku yi ba matsala ko kun yi wannan suna nan za su kare ku za su ba ku kariya za su cece ku za su yi musu kare basu zamto suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba kuma ku yadda da haramcin ku haramta wa kanku basu zamto kai suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba kuma ku halatta din wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna kuma su haramta muku abinda Allah ya halatta kuma ku haramta qala bala yace eh kuma haka ne fa ce gaskiya suna halatta mana suna haramta mana qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace to ai halattawa da haramta haƙƙin Allah ne shi kadai duk wanda ya halatta maka kuma ya haramta maka kuma ka bi shi akan halaccin ko haramcin ai bautata masa kake da haka fa tilka ibadatuhum manzo Allah yace wannan ai tace bautata su ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم لذلك الله مدوكين سركي يا نون تشيسا اتكن واتشن اتكن سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شيسا داما أكو متانا دا سكي بوتا ونن الله ما بس يد بوتا ونن الله سكي با saboda sun dauka bauta wa wani in Allah sai an je an yi wa wani sujada shine kadai bauta shi yasa shi ma ainihin wato Adi ibn Hatim al-Ta'i yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inkari cewa su fa shehunan su ba bauta musu suke ba domin ba sa faduwa su yi sujada a gaban su to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ai ita bautar ba lalle sai ka fadi kai sujada ba dukkan wani nau'in bauta da ake yi wa Allah in ka dauka ka ba wani mahaluki ka bauta masa sai ce ba mutan shehunan nan naku suna halatta muku ba kuma suna haramta muku kuma ku ajiye maganar Allah ku dauki halaccin su da haramcin su in har kuna musu haka wannan shine bautata musu da kuke wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tirmidhi wa hassanahu Ibn Jarir mutawwalan Ibn Jarir al-Tabari kuma ya hassana wannan hadisin hadisi ne mai tsayi أخرجه الترمذي إمام الترمذي يفتد أن حديثي حديثي ندبو أكد تسعين دبيار إمام الطبري مجلد نبيار شافي ندلدي دشاهد إمام البيهقي أتكن سنن الكبرى مجلد نقوم شافي ندلدي دشاشد الإمام الطبراني أتكن معجم الكبير مجلد نشاشد شافي نشاف شابك شافي شافي نشافي وقال الترمذي الإمام الترمذي يتي وغطيف أحد رواتي akwai wani Ghutayf ɗaya ne daga cikin marwaitan hadisin laysa bima'rufin fil hadith ba sananne bane shi a cikin hadisi والحديث أما دي دي كرشيشي وانا حديث حسنه الألباني شك ناصر الدين الألباني حسن وانا حديث بشواهده سبيد حديث ينا دي شواهد نفهم فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله سيزمتو يمسو طاعة تكين أبن ديك سابن الله da'atuhum yumsu da'a fil ma'siyati cikin sabawa Allah ibadatan li ghayrillah wannan bauta ce ga wannan Allah ay la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mutun ka san saban Allah ne kuma ya saka kuma ka aikata wannan saban Allah ai bautar kenan da kaga kenan da'atuhum fil ma'siya da'a da suke wa shehunan su da'a da suke wa malaman su da'a da suke wa annabawan su ko suke wa mala'iku ko dukkan wanda ake yi wa da'a fil ma'siyati cikin asaba wa Allah ibada wannan ibada ce kuma li ghayrillah wa bihatti khaduhum arbaban da ita ne kuma suka riki wadannan shehunan nasu a matsayin iyayen giji kama huwa alwaqi'u fi hadhihi al-umma kaman yanda yake faruwa a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu suna nan ana yi musu bauta a madadin abautawa Allah kuma masu bautar suna nan suna ganin su musulmi ne abinda suke ba bauta bane wa hadha min ash-shirki al-akbar kuma wannan yana daga cikin shirka mafi girma al-munafi lit-tauhid wanda take cin karo ta kuma kore tauhidi الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن الشهيد وباب أبن بوتا دكسكيا شين أبن دون كلمة كينونا فتبين بهذه الآية دون آية يبين أن كلمة الإخلاص أشي كلمة شهادة كلمة أنسان تألا دبوتا نفت هذا كله توتا كوري ونن قباكي تنسى نفت هذا كله تاكوري وانن قبالين سلمنا فاتحي سبيد چنكرن سلم دلول هذه الكلمة واتوغا عبند وانن كلمة تكلمة شهادة تكينونا فأثبتوا ما نفته داك سيسكا سامسالة تهنير تبتد عبند وانن كلمة اتكم كوري واتي من الشرك لشركة وتركوا ما أثبتته suka kuma yi watsi da abinda wannan kalma ta tabbatar mana tauhidi da tauhidi da haka sai suka zamanto akasin kalmar kenan da haka abinda kalmar take magana tana kore shirka ne tana tabbatar da tauhidi to su kuma sai suka zama akasi tana kore shirka su kuma suna tabbatar da shirka tana tabbatar da tauhidi su kuma suna kore tauhidi wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Allah ta'ala yace wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda suke rikar kishiyoyi ba Allah ba suke rikar kishiyoyi koma bayan Allah yuhibbunahum suna kaunar wa'annan gumakan ko suna kaunar wa'annan kishiyoyin da suka yi wa Allah ka hubbillah kaman san Allah suratul baqara aya ta 65 fa kullu man ittakhadha niddan lillah duk wanda ya riki kishiya ga Allah yad'uhu yake kiran wannan ko yake bautata masa min dunillahi ko ma bayan Allah yargabu ilaihi yana kwadayi zuwa gare shi wayarjuhu yana kaunarsa lima yu'ammiluhu minhu sabida abinda yake buri daga gare shi na qada'a hajatihi biya masa bukatunsa watafurija kurubatihi da kuma yayi masa damuwoyinsa ka hali ubadil kubur mala yace kamar dai halin masu bautar kaburbura kamar halin da wa'anda suke da alaka da kaburbura ba dan su je su yi wa kaburbura addu'a ba dan su je ziyara makabarta ba a'a su sun riki wa'annan mamata da suke cikin kaburbura a matsayin wasu alloli wasu iyayen gijinsu da suke zuwa su kai kokensu su nemi biyan bukatunsu a wajensu da haka duk wanda ya riki wani kishiya kuma bayan Allah madaukakin sarki in ya tashi kwadayi zuwa gare shi yake kwadayi in ya tashi kauna zuwa gare shi yake kauna burace-buracensa duk gaba ɗaya sun dogara ne ga wannan wanda ba Allah ba yana sa ran ya biya masa bukatunsa yana kuma sa ran ya yayi masa damuwarsa sai malam ya bamu misali sai ce ka hali ubadil qubur kaman yanda halin masu bautar kaburbura suke yi wadda wagi ce da dagutai wal asnami da gumaka fala budda an yu'azzimuhum to kaga babu makawa zasu girmama su wa yuhibbunahum zasu kaunace su lidhalika saboda bukatun da suke tunanin zasu biya musu fa innahum ahabbuhum ma Allah wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala wa to fa innahum haqiqa zaka same su ahabbuhum suna kaunar wayannan kishiyoyin ga Allah ma Allah kuma suna ma'ana suna yi wa Allah shirka ha a soyayya suna yi wa wayannan shehunnai irin san da suke wa Allah wa in kanu yuhibbuna Allah ta'ala koda sun kasance ko suna san Allah ta'ala wa yaquluna la ilaha illa Allah suna fadin la ilaha illa Allah wa yusalluna suna sallah wa yasumuna suna azumi faqad ashraku billah to lallai su sani sun yi shirka da Allah fil mahabba a cikin kauna sun yi wa Allah kishiya a cikin kauna bi mahabbati gairihi ta hanyar hada kaunar Allah da kaunar waninsa wa ibadati gairihi da bautar waninsa fattakhadhumul andada riƙar kishiyoyi da suka yi ga Allah yuhibbunahum ta yanda suke kaunar su ka hubbillahi kaman san Allah yubdilu kulli qawlin yaqulunahu yanzu wannan ya lalata duk wata magana da suka fada ya rushe kowane irin zance da suka naganta ina son na riga na shiga wannan gabar ne naganta lamba ta daya ko yuhibbunahum ka hubbillah saboda suna kaunar su kaman irin kaunar da suke wa Allah da haka wannan sai ya rushe yubdilu kulli qawlin yaqulunahu sai ya rushe dukkan wani wata magana da suke fada kaga kenan wannan ya rushe kalmar shahadar su wa kullu wato yake cewa wa kullu amalin ya'maluna sannan ya kore ya rushe duk wani aiki da suke aikatawa li'anna al-mushrika domin shi ai wanda yake shirka wanda yake mushriki la yuqbalu minhu amal ai aikinsa ko kadan ba a karba duk mutumin da yake mushriki ne Allah baya karba aikinsa wala yasihu minhu bai ma inganta aikin balle a karba aslan ma aikin bai inganta ba ballantana kuma a zo ayi maganar ya karbu ko bai karbu ba Allah madaukakin sarki baya karbar aiki daga mushriki wa haula'i waɗannan mutane wa in qalu la ilaha illallah koda kaji su suna cewa la ilaha illallah to faqad taraku kullu qaidin quyidat bihi hadhihi al-kalimati al-'azima haqiqa sun yi watsi da dukkan wani da baibayi da dukkan wata ka'ida wato wadda aka daure wannan kalma mai girma da shi min al-ilmi bi madluliha na ka'idar da aka kawo na ilimi masaniya game da abin da kalma take nunawa li'anna al-mushrika saboda shi mushriki jahilun bi ma'anaha jahili ne game da ma'anar la ilaha illallah wa man jahila bi ma'anaha wanda kudi ya jahilci ma'anar la ilaha illallah ja'ala lillahi sharikan shine zaka same shi yana sanya wa Allah kishiya yana sanya wa Allah abokin tarayya fil mahabbati a cikin kauna wa gairi hada wani kauna din ma wa hadha huwa al-jahl al-munafi wannan shine jahilcin da yake korewa lil ilmi ga ilimi bima dallat alaihi min al-ikhlas wato yana kore ilimin da wannan kalma take tabbatarwa ko take nuni akai kalmar ta ikhlasi walam yakun sadiqan fi qawliha kuma bai zama mai gaskiya ba a cikin fadin ta li'annahu lam yanfi ma nafathu domin dai bai kore abinda wannan kalma ta kore ba min shirki na shirka walam yuthbit ma athbatathu bai kuma tabbatar da abinda wannan kalma ta tabbatar ba min al-ikhlasi na tsantsantawa da kuma tsarkakewa da ikhlasi wa taraka al-yaqina sannan kuma gashi ya bar yaqini aidan li'annahu law arafa ma'anaha domin da dai ya san ma'anar kalmar shahada wa ma dallat alaihi ya kuma san abinda kalmar shahada take nunawa la ankarahu to da yayi inkarin wannan shirka aw shakka fihi ko kuma da yayi tababa a cikin ta wa lam yaqbalhu kuma da samsam ba zai karbi wannan tayin shirkan ba wa huwa al-haq wannan shine zance na gaskiya walakin yakfuru bima yu'badu min dunillah sai dai yana wato yakfuru yana kafurta bima yu'badu da dukkan abin da ake bauta wa min dunillah wanda ba Allah ba kama fil hadith kaman yanda yazo cikin hadithi bal amana bima yu'badu min dunillah bal dai zaka same shi yayi imani da abin da ake bauta ba Allah ba bittikhadhihi nidda tunda ya riki kishiya ga Allah wa mahabbatihi lahu da kuma kaunar wanin Allah irin kaunar da yake wa Allah wa ibadatihi iyahu da bautar wanin Allah da yake yi min dunillahi kuma bayan Allah kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace walladina amanu wadanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin kaunar Allah li'annahum akhlasu lahu al-hubba saboda sun tsarkake soyayya su ga Allah soyayya ce wato madaratta wadda babu mix da gurbata soyayya ce wadda babu sharing a cikin ta basu raba wannan soyayyar da wato basu raba ta tsakanin Allah da waninsa ba subhanahu wa ta'ala sun tsarkake wannan soyayyar Allah kadai suke wannan soyayyar falam yuhibbu illa iyahu basu ji suna son wani ba in ba Allah ba wa yuhibbuna man ahabba sai dai kuma zaka same su suna son duk wanda Allah yake so wa yuqlisuna a'malahum jami'an lillah suna kuma tsantsanta ayyukansu gaba daya suna yi ne da ikhlasi dan Allah wa yakfuruna bima ubida min dunillah sannan suna kafircewa da dukkan abin da aka bautawa ba Allah ba fa bi hadha yatabayyanu liman waffaqahu Allah ta'ala to da wannan ne wanda duk Allah ta'ala ya masa muwafaqa zai bayyana a gare shi li ma'rifatil haqq wanda duk Allah ya masa muwafaqa ya zama yana gane gaskiya to wannan zai bayyana a gare shi wa qabulihi da kuma karbar gaskiya din dilalatan ala hadhihi al-ayati al-azima nuni akan waɗannan ayoyi masu girma alama ana shahadati an la ilaha illallah waɗanda suke dauke da ma'anar kalmar shahada wa ala tauhidin ladhi huwa ma'anaha alladhi da'a ilayhi jami'ul mursalin da kuma akan tauhidi wanda shine ma'anar kalmar shahada din alladhi da'a ilayhi jami'ul mursalin wanda dukkanin manzannin Allah suke kira zuwa gare shi fa tadabbarka lura da wannan to mu koma lamba ta daya wanda muka bari a can baya hum fil waqi' ma ahabbu Allah haqiqa yake cewa wa minan nas in ka koma farkon ayar man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a karkashin wannan aya sai malai yace duk wanda ya riki wani kishiya ga Allah kuma yake roƙonsa ko yake bautata masa ya bar Allah yake kwadayi zuwa gare shi ba Allah ba yake tsammanin samun sauki ko rahama ko biyan bukata daga wajen wani ba Allah ba saboda abin da yake da buri na ganin in ya bautawa ko ya roki ko ya kira wani wanda ba Allah ba zai biya masa bukata zai yaye masa damuwa kamar yanda masu bautar kaburbura da dagutai da masu bautar gumaka suke yi sai yace kaga kenan zaka same su a hannu guda suna girmama wayannan wayanda suke bautatawa din kuma suna kaunar su saboda abin da aka ambata to sai a karkashin haka sai yace idan ku sun so su tare da Allah koda sun kasance da gaske suna san Allah din to wannan san dan jabu ne kuma Allah madaukakin sarki baya san shirka dan haka shirkar har a mahabba Allah ba zai karba ba dan haka ana aghna shuraka an shirk wannan hadisi yana nan dan haka a soyayyan ma kaji cewa ina san Allah kuma ina san shehi wane ina san Allah kuma ina san malami na wane to wannan shirkar da kaiwa Allah a cikin soyayya Allah baya bukata dan haka shi Allah ta'ala zai barwa wannan shehin naka ko wanda kace kana so dan shi Allah ta'ala ba a shiyarin da shi a cikin ibada shi yasa sai malai yake cewa hum fil waqi' ma ahabbu Allah haqiqa a haqiqanin gaskiya wato a abin da yake faruwa ba sa san Allah bisa zance na haqiqa zance na haqiqa wayannan da suke hada san Allah da son wani wanda ba Allah ba to a haqiqanin gaskiya ba Allah suke so ba li'anna hubballahi saboda kaunar Allah la yakunu illa an ma'rifatin billahi wa bi asma'i wa sifati wato shi san Allah bai yiwa sai an hada shi da sanin Allah mutum bai san Allah ba ya zai ce yana san sa kana san wanda baka san shi ba ya saba wa hankali ya saba wa ilimi ya saba wa fidira ka so abinda baka san shi ba da haka kaga kenan da suka ce suna san Allah a hakikanin gaskiya ba Allah suke so ba domin da sun san waye Allah sun san sunayensa sun san sufofinsa da ba su hada shi da wani a soyayyan ba wa man ahabba Allah ala alhaqiqa domin duk wanda ala alhaqiqa yake kaunar Allah لا يمكن أن يتخذ من دونه ندا بيوا كما يريك وتكيشيا كما بايان الله بيوا ملاك ساو متن ياتي يا يدد الله ينا سن الله كما ينا بيه بيه با ملاك ساميش با وليس معنا كحب الله وإذا أكتش كحب الله با أنا نفن كحبهم لله كما نسان لسكي الله با سكيو الله با معنا ومن الناس من يتخذ min dunillahi andadan sai Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah wato wadanda daga cikin mutane akwai wadanda suke riƙar wasu kishiyoyi koma bayan Allah suna san su sai Allah ce ka hubbillah kar ka dauka wai kamar yanda suke san Allah haka kuma suke san wani Allah a'a irin yanda mu'minai suke san Allah su kuma haka suka narke wajen san wani wanda ba Allah ba ko kun gane yanda mu'minai suka narke a san Allah to su kuma sun yi fana'i a cikin san shehi ko kun bayyana shine abin da zaka gane da aka ce suna san wa'annan shehunan nasu suna san wa'annan malaman nasu sai Allah ya ce ka hubbillah to sai ya ce walaysa ma'ana ka hubbillah ay ka hubbihim lillah ba wai ana nufin kamar san su ga Allah ba walakin ma'anaha wallahu a'lam sai dai ma'anar wannan gaba yuhibbunahum hubban min jinsil hubbi alladhi la yakunu illa lillah suna kaunar su irin jinsin kaunar da babu wani ma'aluki da ake wa irin wannan kaunar sai Allah akwai kaunar da duk duniya babu wanda ake yi irin wannan kaunar sai Allah to suna yi wa shehunan su irin kaunar da ba a yadda ai wa wani ma'aluki irin wannan kaunar ba a ban kasa sai Allah to sun yi wa shehunan su irin wannan kaunar da ake yi wa Allah shi kadai da kaga a hakikanin gaskiya ba Allah suke so ba wani suke so daban ba Allah ba shi sa sai ke cewa huwa hubbul ibada domin shi san Allah so ne na ibada gayatul hubb fi gayatul dhul wato soyayya ce karshe kuma cikin karshen kaskantar da kai wa ta'azimi da girmamawa shi san da ake wa Allah ana cakuɗa shi so ne wanda yake ya kai sun waura takuri hakuri so ne wanda babu irinsa babu wanda ake wani sai shi sannan so ne da aka gauraya shi da ƙarshen kaskantar da kai da kuma ƙarshen girmamawa shi irin san da ake wa Allah kenan kana masifar san sa sannan kuma kana kaskantar da kanka ƙarshe kana kuma ganin girman sa ƙarshe wannan shine san da ake wa Allah فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واي irin wannan san shine wanda yake haifar da neman a wato shine wanda irin san da yake haifar da addu'a saboda san da kake wa Allah irin san da baka yi wa kowa sai shi irin yanda kake ganin girman Allah da kwarjinin Allah yanda kake rusuna wa Allah kake kaskantar da kai to baka ji zaka iya roƙon wani ban ba shi ba na fata an gane to irin wannan san shi yake haifar da hatta addu'a baka roƙon kowa sai Allah wallija baka neman wata mafaka sai gare shi wadara'a baka kaskantar da kai ga wani sai Allah wa talabu tafrijil kurubi da neman kwaranyewa da yayewar bakkan ciki da damuwa baka buƙatar wani ya shigo cikin damuwarka ballantana ya yaye maka ita sai Allah irin wannan san da ake wa Allah shi ya gadar ya haifar da mu'mine ba sa roƙon kowa sai Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenan wannan ne ya haifar da idan wuta ta yi wuta mutum ya fafako baya fakewa zuwa ga kowa sai ga Allah. To sai malai yake cewa sannan in al'amura suka cude, al'amura suka cakude, zuciyar ta kuntata, bakin ciki yayi mata da baibayi, baka neman wani ya yaye maka wannan yanayin da kake ciki sai Allah. Wanahu hada makamancin haka, mimma yujarridul mu'minuna lillah, wannan shi yasa mu'minai suke kadaita kaunarsu ga Allah shi kadai, wahdahu shi kadai, wahum shi yasa su mu'minai ashaddu hubban lillah. Shi yasa in kaji cewa akwai wani wanda ya kafi san sa fiye da Allah, to kai ma ka shiga cikin matsala. Shi yasa mu'minai sanda suke wa Allah ashaddu hubban lillah, kamar yanda Allah ta'ala ce walladina amanu ayyanki cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, sai ce walladina amanu ashaddu hubban lillah, in kana neman wayanda suka fi kaunar Allah sune mu'minai. Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah, walmushrikuna yujarridunahu liawliya, a lokacin da mushrikai su kuma suka kadaita kaunarsu liawliyaihim ga waliyansu. Su mushrikai irin wannan kaunar ba Allah suke wa ba, waliyansu suke wa wannan kaunar. Aw yushrikunahum ma Allah, ko kuma su yi tarayya da su ta, wato da Allah a cikin kaunar. Ya Allah muna kaunarka, haka mushrikai suke nuna muna kaunarka kuma muna kaunar su, ba za mu iya barin su ba saboda kai, kuma ba za mu bakka ba saboda su, da haka duk mun hada ku duk muna son ku. Irin abin nan kamar wannan shine an manta da cewa sai dai ka zaba Allah ka sake su, ko dai ka rike Allah ka saki shehi, ko kuma ka kama shehi ka saki Allah, ba a hada guda biyu. Babu yanda za ka ɗauki irin ƙaunar da ake wa Allah ka yi wa shehi. In ko za ka yi wa shehi irin wannan ƙaunar, to sai dai ka ƙaunaci shehin shi kadai ya zama baka ƙaunar Allah. Ba zai yiwu ba ka haɗa shehi da Allah maɗaukakin sarki a cikin almahabba. In kai haka, to ka yi irin abin da mushrikai suke yi, ko dai ka same su ma suna son ababen shirkarsu fiye da san yanda suke san Allah, ko kuma ka same su suna san ababen shirka su kuma suna san Allah. Wala yarjuna lillahi wa qara, ba sa ganin girman Allah. La yarjuna lillahi wa qaran, ba sa ganin girman Allah. Ba ka ganin wayanda suka yi fana'i cikin kaunar wani wanda ba Allah, ba ka ganin yanda suke wa Allah tsageranci, ba ka ganin yanda suke gaggaya wa Allah magana. Kaji wani ya ce akan shehinsa a shirye yake zai yi fito na fito, har sai kaji wani lokaci ya faɗi wata kalma da za ta yi maka nauyi maimaitawa. To kaga wannan yana nuna maka akwai wanda gabaki ɗaya an hargitsa, wato programin ɗin da Allah ta'ala ya nafi ɗira su an cakuɗa shi, an hargitsa shi. Da haka gaba ɗaya wanda ya kamata su yi wa irin wannan, ko ya wajaba su yi wa irin wannan sallamawar Allah ne. Amma gaba ɗaya sun zo sun sallama wani wanda ba Allah ba. Shi yasa da an tura tafiya ka matse shi a bango sai ya allantar da wannan shehi. Shaji yayi ba wani abu bane mai yawa. Ya ce shi yake ba shi ci, shi yake ba shi sha, shi yake ba shi lafiya, shi yake ba shi arziki, shi ya ba shi ‘ya’ya, shi ya yi maka kaza, shi ya yi maka kaza, shi ya yi maka kaza. Saboda me? Ya riga ya narke a cikin ƙaunar wani wanda ba Allah ba. A lokacin da kai ka narke kake ganin duk waɗannan sufofin Allah ne, wannan aikin na Allah ne, to a lokacin da wani shi kuma yake ganin aikin ba na Allah bane, na wani malaminsa ne ko na wani shehinsa. Shi yasa ƙarshe malai yace wala yarjuna lillahi wa qara, ba sa ganin girman Allah ko kaɗan. Wa qala fi qurrati al'uyun al'andad wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan, menene al'andad? Al'amthal والنظراء ابين ده اكي نفي ده الانداد واتو الامثال مثالي والنزراء da kuma takwarori wato wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan ma'ana amsalan akwai wadanda suke rikar wato andadan wato misalai ko kwatankwaci yuhibbunahum ka hubbillah ko kuma kace a cikin mutane akwai wadanda suke rikar wasu takwarori da suka yi wa Allah Allah madaukakin sarki ko ya ce ba shi da takwara hal ta'lamu lahu samia to amma su sun yi wa Allah takwarori yanda kaga Allah yana azurtawa yana kashewa yana rayawa to akwai wani shi ma sun bashi irin wannan matsayin sun masa suna sun masa karamomi sun ce yana kashewa yana rayawa yana azurtawa yana talauta in yayi fushi da kai ka lalace in yayi da kai ka more shine andad Allah ka shirye da mu kama qala al-Imad ibn Kathir wa ghayru kama yanda al-Imad ibn Kathir da waninsa min al-mufassirin daga cikin malaman tafsiri suka fada fa kullu man sarafa min al-ibadati shay'an duk wanda ya karkatar da wata ibada komai kankantarta li ghayri Allah ga wanin Allah raghabatan ilayhi sabida kwadayi da yake yi zuwa ga wancan zuwa ga wanin Allah aw rahabatan minhu ko sabida tsoran da yake wa wanin Allah faqad ittakhadahu lillahi niddan to ko ya sani ko bai sani ba ya rike shi a matsayin kishi ga Allah ba sai ya fadi ya masa jada ba li'annahu ashraka ma Allah domin yayi shirka tare da Allah fi ma la yastahiqu ghayru la yastahiqu ghayru cikin abin da wani sa baya cancanta qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa fa tauhidul mahbubi la yata'addada mahbubuhu wai tauhidin abin kauna kadaita abin kauna la yata'addadu mahbubuhu abin kaunar sa baya san wato la yata'addad baya yawa duk wanda yake kaunar masoyinsa to al-mahbub Allah ya ta'addada mahbubuhu wai fa tauhidul mahbub in aka ce ka kadaita wanda kake kauna to ana nufin Allah ya ta'addada mahbubu kada ababan kaunarsa su zama suna da yawa in Allah kake so kawai ka tsaya iyana amma kai ya zamanto ababan kaunarta ka suna da yawa kana san Allah irin san da kake wa Allah kuma kana yawa ne wannan kauna ce wanda take ejabu ba original bace ay ma Allahi bi ibadatihi lahu ay ma'ana ya hada Allah madaukakin sarki ta hanyar bautar sa gare shi da wani wa tauhidul hubbi kadaita soyayya Allah ya baka fi kalbihi baqiyatu hubbin wai kada ya bar burbushin wani soyayyar wani a cikin zuciyarsa hatta yabdhula halahu sai ya mika ya bada ita gaba daya ga Allah shi ne abin da ake nufi an gane ko tauhidul hubbi da aka in zakai tauhidul hubb kamar yadda kaga ana yi wa Allah tauhidi a cikin sunayensa tauhidi a cikin ainihin ayyukansa tauhidul asma tauhidus sifat to haka tauhidul uluhiyya tauhidur rububiyya to tauhidul hub shi ma a soyayya Allah kadaita shaki to wani me ake nufi da kadaita Allah da soyayya shine malai yace Allah ya buka fi kalbihi baqiyatu hubbin kada ya bar ragowar wata soyayya a cikin zuciyarsa hatta yabdhula halahu hasa ya bada ita gabaki daya ga Allah ta yanda in aka duba zuciyar za a samu ba wani abu babu wani wanda yake da gurbi komai kankantar sa na kaunar da yake masa irin kaunar da yake wa Allah a cikin zuciyarsa domin gabaɗaya kaunar ya tattare ya ba Allah fa hadha al-hubb irin wannan san wa in summiya ishqan koda an ambace shi tsananin soyayya فهو غاية صلاح العبد wannan shine karshen gyaruwar bawa ana so bawa ya zama gyararre to sai yayi wa Allah irin wannan kaunar wa na'imihi da ni'imarsa wa qurratu ainihi da farin cikin sa yana tattare da yiwa Allah irin wannan kaunar wa laysa liqalbihi salahun babu yanda za a yi zuciyarsa ta zama gyararriya wala na'imun ba yanda zai samu ni'ima illa bi an yakuna Allah wa rasuluhu sai fa Allah da manzansa ya kasance ahabba ilaihi ya fi soyuwa gare shi mimma siwahuma fiye da waninsu an gane ko ba yanda za a yi zuciyar bawa ta zama gyararriya ba yanda za a iya zamanto ya samu ni'ima har sai ya zama Allah da manzansa su ya fi so fiye da dukkan wani wanda ba su ba wa Allah takuna mahabbatuhu li ghayrillah kada ya kuskura kaunarsa ta kasance ga wani ba Allah ba fala yuhibbu illa Allah ya zama bai san kowa sai Allah kama fil hadith kaman yanda yazo cikin hadithi as-sahih ya zama kawai Allah yake so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin ne sahihi manzo Allah ya ce talathun man kunna fihi wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fil nar manzo Allah ya ce talathatun abu uku man kunna fihi duk wanda suka tattaru tare da shi duk wanda ya zamanto yana da su wajada halawatul iman manzo Allah ya ce ya dandani dadin imani ya samu dandanan imani abu na farko sai manzo Allah ya ce an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzansa ya zama su ne ahabba ilaihi yafi so mimma siwahuma fiye da wanda ba su ba ya fi san Allah da manzo fiye da yanda yake san iyayensa fiye da yanda yake san matarsa fiye da yanda yake san iyayensa fiye da yanda yake san kowa manzo Allah ya ce duk wanda ya samu wannan ya samu dandanan imani sannan ya ce wa an yuhibbal mar'a sannan ya zamto yana kaunar wani mutum la yuhibbuhu ba dan komai yake san sa ba illa lillah sai dan Allah ita ma wannan soyayya ce mai muƙami ya zama kana san bayin Allah saboda Allah yana san mutanen kirki sai kai ma kaje kana san su da haka wannan yana daga cikin alamar dandanan imani ya zama duk inda mutumin kirki yake kana kaunarsa in kaga ga mutanen kirki kana kyamun mutanen kirki kana san mutanen banza har yanzu akwai aya tambaya ta tare da imaninka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah abu na uku manzo Allah ya ce wa an yakraha an ya'uda fil kufr sannan ya zamto yana kin komawa kafirci da wato kin komawa cikin kafirci kama yakrahu an yulqa fil nar kaman yanda yake kin a jefa shi cikin wuta wa mahabbatu rasulihi hiya min mahabbati domin kaunar manzon Allah na daga cikin kaunar Allah an gane ko kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kaunar Allah wa mahabbatul mar'i san mutum kaunar mutum in kana lillahi in kaunar ta zama dan Allah kake kaunar mutum fa huwa min mahabbati ita ma tana cikin kaunar Allah alamar kana kaunar Allah aga kana kaunar wani dan Allah saboda mutumin kirki ne saboda mai riko da addini ne saboda mai gaskiya ne saboda mai amana ne saboda mai san ainihin wato mai san addini ne wannan yasa kake kaunar sa ita kanta wannan kaunar tana daga cikin san Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin kaunar Allah kaunar mutum dan Allah tana daga cikin kaunar Allah wa in kana li ghayrillahi fa hiya munqisatun li mahabbatillah mud'ifatun laha sai malai yake cewa in kana lillahi fa hiya min mahabbati
wa in kana li ghairi llah in ku kaunar ta zama ba dan Allah ba fa hiya munqisatun li mahabbatillah to tana tauye kaunar Allah ya zama kawa kun hade da mutum ba dan Allah kake son sa ba kauna ba dan Allah ba tana rage kaunar Allah mud'ifatul laha tana raunana maka kaunar ka ga Allah wayasduku hadhihi almahabba ana tabbatar da irin wannan soyayya ta zama ta gaske bi an yakuna karahatuhu li abghadil ashiya ila mahabubi shine ya kasance karahatuhu li abghadil ashiya ya zama yana kin abubuwan da suke ababan ki ne ila mahabubihi zuwa ga abin kaunarsa duk abin da Allah baya so kai ma ka jaman layi zama baka kaunarsa za a tabbatar da kaunar da kake wa Allah ta gaske ce ai akwai abubuwa da za a gwada ka Allah yana son abu kaza a ga kai ku kowa gaba gaba wajen son wannan abu Allah baya son wasu abubuwa kai ma ka kyamaci wa'annan abubuwan wannan alama ce ta gaskata kaunar da kake wa Allah abi yanda za ai kana saba wa Allah kuma ka gamsar da mu'minai cewa kana kaunar Allah لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع دا kaunar da kake wa Allah kauna ce ta gaskiya to da kayi wa Allah da ba saba masa zai ga kana yi ba amma kana shaye shaye kana ƙarya kana gulma kana cin amana kana bid'a kuma kace kana kaunar Allah Allah ya ana kuma kai kana yi ai da san da kake wa Allah na gaskiya ne da da'a za ka kana wa Allah innal muhibbu liman yuhibbu mudhi'u din masoyi abinda masoyinsa yake so yake yi dan haka kenan zai zamto abinda zai tabbatar da gaskiyar kaunar da kake wa Allah shine ya kasance abubuwan da Allah yake ki kai ma kana kin su wa huwa al kufur shine kafirci ba abinda Allah yake jini irin kafirci a ga kai ma ka ki jinin kafirci bimanzilati karahatihi kamar daidai da matsayin irin kin da yake yi li ilqa'ihi fin nari na ajefa cikin wuta ma'ana kaman yanda yake kin a wurga shi cikin wuta to haka ake so ya dinga kin kafirci aw ashad ko kuma ma mafi tsanani da yin kin da yake yi ajefa shi cikin wuta ya zaman to yana kin kafirci fiye da irin kiyayyar da yake yi wa wuta wala raiba babu kokonto anna hadha min a'zamil mahabba wannan yana daga cikin mafi girman soyayya da zaka yi wa Allah fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi shay'an domin babu yanda za a mutun ya gabatar da wato ya gabatar da wato an yuqaddima ala mahabbati nafsihi shay'an domin mutun ba kasafai yake gabatar da wani abu ba akan abin da yake so an gane ko la yuqaddimu ala mahabbati nafsi shay'an ai abun da yake so kawai shi ne aka ba da haka mutun zaka ga baya gabatar da wani abu akan abin da yake so abin da yake so shine gaba amma bai yadda ya gabatar da wani abu ba akan abin da shi yake so fa idza qaddama mahabbatul iman billah dan haka in ka ga mutun ya gabatar da kaunar imani da Allah ala nafsihi akan abin da shi yake so bi haythu ta yanda law khuyira da za a bashi zabi bainal kufri wa ilqa'ihi fin nar a ce ko dai ka kafirce ko ka zama kafiri ko a jefa ka cikin wuta lakhtara an yulqa fin nar da ya zaba a jefa shi cikin wuta wala yakfur ba zai kafirce ba wannan alama ce ta kaunar kin kafircin da yake ya kai matuka a ce ko ka kafirce ko a jefa ka cikin wuta ya zabi da ya kafirce din gara a jefa shi cikin wuta wannan ya nuna irin kiyayyar da yake wa kafirci ba karami bace ba karama bace kana ahabba ilaihi min nafsihi ya kasance shine yafi soyuwa a gare shi min nafsihi sama da abin da ransa yake so wa hadhihi al mahabba irin wannan soyayyar hiya fauka ma yajiduhul ushaqu tana fifitar abinda masu tsananin soyayya suke ji min mahabbati mahabubihim na kaunar wanda suke so. Ai ka san aka ce mutun ya narke a soyayyar ko mace ko wasu masoyansa, to shi wannan irin abin da yake ji ya dara abin da wa'ancan al-ushaq masu tsananin bege da soyayya suke ji, min mahabbati mahabubihim na kaunar ababan kaunar su. Balla nadhira li hadhihi al-mahabba, kai bar ma irin wannan soyayya da mu'mine suke wa Allah ba ta da tamka. Kama la mathila liman ta'allaqat bi, kaman yanda ba ta da tamka ga wanda ta kama zuciyarsa, ga wanda san Allah ya kama zuciyarsa, to ai babu irin wannan. Wa hiya mahabbatun, domin kauna ce ta katadi da take sa ta kadimal mahabubi fifita abin kauna fiha a cikin ta'alan nafsi akan rai wal mali da dukiya wal walad da yaya. Mutum ya yade fifita ainin san da yake wa Allah ko da zai rasa ransa, ko da zai rasa dukiyarsa, ko da zai rasa yayansa. Shi yasa kaunar da mu'mine suke wa Allah ba ta da tamka, babu irinta. Wa taqadhi kamal adh-dhulli, kuma wannan ita ta sa cikakken kaskanci, wal khudu'i da risnawa, wat ta'zimi da girmamawa, wal ijlal da kambamawa, wat ta'ati da biyayya, wal inqadi da mika wuya zahiran wa batinan, a bayyana da koye. Mu'minai irin wannan suke wa Allah. Wa hadha la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin, irin wannan babu irin sa a cikin kaunar wani abin halitta. Walau kana al makhluqu man kana, koda ko wannan abin halitta wane ne shi. ولهذا من اشرك بين الله وبين غيره, shi yasa duk wanda yayi wa Allah shirka tsakanin Allah da waninsa, fil mahabbatil khassa, a cikin soyayya kebantacciya ga Allah kana shirkan, wannan ya zama shirka. La yaghfiruhu Allah, kuma Allah baya gafarta irin wannan. Kama qala Allah ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, daga cikin mutane akwai wadanda suke rikar wasu kishiyoyi ba Allah ba. Yuhibbunahum, suna kaunarsu ka hubbillah, kamar kaunar Allah. Walladhina amanu, Allah ya ce wadanda suka yi imani, ashaddu hubban lillah, sun fi tsananin kauna ga Allah. Al-aya. Wasahihu anna ma'ana al-aya, zance mafi inganci ma'anar wannan aya, anna alladhina amanu, wadanda suka yi imani, ashaddu hubban lillah, sun fi tsananin kaunar Allah, min ashabil andadi li andadihim. An gane ko? Masu kawato mu'minai sun fi tsananin kaunar Allah sama da irin kaunar da masu bautar kishiyoyi ga Allah wato suke wa kishiyoyinsu. Kama taqaddama, kamar yanda bayani ya gabata, anna mahabbatal mu'minin li rabbihim, kaunar da mu'minai suke wa ubangijinsu, la yumathiluha mahabbatu makhluqin aslan, ba ta kama da kaunar ababan halitta asali. Kaunar mu'minai da suke wa Allah asali ma ba ta kama ko ta kusa, ballantana ta nesa, da ainihin wato kaunar da wani mahaluki yake wa dan uwansa abin halitta. Kama la yumathilu mahbubahum ghayru, kaman yanda wato abin kaunar su wato bai wato abin kaunar su baya kama da waninsa. An gane ko? La yumathilu mahbubahum ghayru, ma'ana babu wani mai kama da masoyinsu. Shi ma'anar ma'ana babu wani mai kama da masoyinsu. Wa kullu adhan fi mahabbati ghairi, dukkan wata cuta da damuwa da kunci da mutum zai samu, fi mahabbati ghairihi, cikin kaunar wani wanda ba Allah ba, fa huwa na'imun, to yakan ji ta a matsayin ni'ima, fi mahabbati, a cikin kaunar Allah. Wa kullu makruhin, can ma kullu ne, wa kullu adhan fi mahabbati ghairi, duk wani rashin jin daɗi ko damuwa ko cuta da mutum zai samu, fi mahabbati ghairihi, a cikin kaunar wanda wasu suke samu wajen kaunar wani Allah, fa huwa na'imun, to shi in ya samu irin wannan cutar a cikin kaunar da yake wa Allah, yana ɗauka a cikin ni'ima yake. An gane ko? Cutar da wasu suke samu da musiba da suke fadawa wajen kaunar wani ba Allah ba, to shi mai kaunar Allah in ya samu irin wannan kuncin, ya samu irin wannan damuwar, yakan dauke ta tunda akan kaunar Allah ne, ni'ima ce. Kun fahimci gabar?
wa kullu makruhin dukkan wani abin ki fi mahabbati ghairihi cikin kaunar wanin Allah fa huwa qurratu aynin to yakan dauki wannan a matsayin sanyin ido da farin ciki fi mahabbati cikin kaunar da yake wa Allah
insha Allah sai mu tsaya daidai wannan gabar abinda muka karanta zuma daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah